Koda yaushe amar mushi take da safiya har zuwa maraice Gadan fulle nake tiraini ga tayi faraya kan kasance Aisha ko mutuwa ta zo haka za ta furni da sahiba ta barfi a kina shi kango sai da ke zanzawo cikake sun mutane nani a kirgo sai ki ba zuciya ba ma ya zama kashi na gami da fargo daiman bani daina sai ki kokaddar ta riga ifata Aisha Aisha Bidan rabi cikucukuci ya kaurace min gani kwance ina ta juyi sakar zuci tana shigo min na bincike akan damuwa ta suna guda ne yake zuwar min Aisha ce macen da ke damuwa idan ta ji damuwa ta Aci daga Aisha halin su gudane da Aisha ta da matan duniya a samu sa Aisha din kan halinta Aisha wace ga kowa tunda maiki ma yabe ta ita ce Aisha mai rama suna ni saibata 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 saibata